Yo.
Exclusive, you know, from Sweet Naja Music.com.
Say hi, guys.
T. Flex.
I see no T, baby.
Yo, my ting, yeah, my sifan bis, haria duka de kay. So I am matasana, some wake gasada kay. Ara ama yarin ya tiki, amata futura kay. So some mbata musa lyrics, kamar pongwara kway. Mubama shiri, that's a lauti, kamar wutara mai. Nigga, you messing with the wrong way, so kafa do te kay. Guarana, press up, kapa tipa, then I zamada ge. Guarana, fado te tiki, fada na fado te kay.
To bari in ja mu je koda ma kun ki kawo na mai me yaki ga sojan da ya je ya dawo da rai wadansu rahotannin da akan je a samu away kan sa pilot daga cikin jirgi ya fado da kai malan tare goshin ka da hannu da ya fado min kar ka yi rugurugu if you wanna walk and follow my shoes malan kar ka yi putu putu dam fado da kai rap na so da kai na so turn up down labarin za ta biye ma dadi in har kashe da mouth is a gun, I shoot lyrical bullets and no word is a waste. I prefer prayers from you, only God is worthy of praise. Alhamdulillah, this music I've got to go find a grandma and my grandfather gave me a clue to becoming a star. Not a mere game player, I'm owning them cards.
I'm the baddest taking out.
Exclusive from SweetNajamusic.com.
Bitches wanna have me one and only. Niggas wanna turn up to the sodi. I go rain, rain, babies like you chicken tonight.
Part of the game, part of the game.
All my niggas tonight.
Part of the game, part of the game.
All my homies tonight.
Part of the game, part of the game.
All my niggas tonight.
Part of the game, part of the game. Part of the game.
Chimana guys, ku fado ta kai. Malaikan bitch na shine mata rai. In kashi anan ku ji ta a Dubai. Waras da idan ka zallan bayanai nake tadi. Naku na san batuna ake tadi to fado ta kai wace ma ta kai sile akabo ba sassage ya sassago magana a gaban jama'a ba ya gudun abin da zai sa rigima irin wannan fado ta kai amma fa so duk kudan dana ko mun nisan yaro kasa zai fado to ya fado ta kai kaga ya mai sarakan nan nan a sarautan su ba mai ja da su kamar abc ne dole ka gane gangaje gaba feelings bai dame mu ba Allah muka sa a gaba shine zai mana ja gaba wanne kai a kira ka shugaba duba mu muna fata ci gaba
ya rikito ya fada masai duk mun tsoron an mutu an shine zai fado ta kai no be watch but mu wake su ciki da bai kudi a kashe mu ciki kuma a kashe mu kai sada fanda bora now we here 10 times bigger than nigga wouldn't appear and I'm right here balling so hard with my niggas that I can add it what the wanna wait with the killers wait ina da girman kai a sai dai girman bura yaro ya zama zaki kai yanzu har ya zama bura B.O.C. ya bani bindiga dole ne in har kwanta yanzu na gaji ce AB ya ce ya gaida baba sa
no need for the type of lyrics in my nigga da ma fa sai in kawo da kai in ka just speak na kawo kara to ni ne da kai lyrically we are masifa duk arewa mu ake chifa so if you think say kana sama su baba sun iya chifa ni ban rasa abun cewa na yi safi kuma ban hucewa like a shooting star nuna ne ake ina so wuce Hip hop ta ce a wai sai Jenny ni ne Hassan wanda bai da Usaini DJ Abati yau na gabati but ban daukan da yawa sai dai Jenny ba gardama ni ban hadama baba chill zafi zan hadama irin
flex
irin
mun kare sauti mai ta tika tika get down away niggas be saving money daily while with the one away ai ko sabon yaro za a haifa sai ya fito ta kai abu mai sauki ba wahala tsira wando ta kai ba wani kiddi amma na sassin na rawa da kai niggas be saving money daily while with the one away kai in sama kamar sa don't let feelings get in the way we got to spend together don't let soda take get away not only you but come come nigga sick a take a day cause all the garden bubble could this sick a go on and make
I'm the baddest looking out and only bitches wanna have me one and only niggas wanna turn up to the sodi I go rain rain babies like you chicken tonight
part of the game part of the game
all my niggas tonight
part of the game part of the game
all my homies tonight
part of the game part of the game
all my niggas tonight
part of the game part of the game
part of the game.